daɗe ana kai ruwa rana a game da matsalolin neman ko sabunta fasfo a ofisoshin hukumar kula da shige da ficen Najeriya da ma ofisoshin jakarancin kasar a waje, inda ƴan kasar da dama ke kokawa akan tsawon lokaci da ake ɗauka wajen samun sabon fasfo ko sabuntawa, zargin ma'aikata da rashin gudanar da aiki yadda ya kamata, zalunci a wajen aiki da dai sauransu. Matsalolin dai sun ƙara ta'azzara ne daga shekarar 2020, inda bidiyoyi kan yanayin da wasu ƴan Najeriya mazauna ƙasashen Larabawa, Amurka, Birtaniya, Jamus da sauransu ke ciki ya rasa aiki da barazanar ta sakewar su zuwa Najeriya sakamakon rashin iya sabunta fasfo ɗinsu akan lokaci. Sai dai a watan Mayu, ma'aikatar harkokin cikin gida ta ce daga ranar 1 ga watan Yunin shekarar 2021 ba da fasfo ga ƴan Najeriya zai ɗauke tsawon makonni 6 ne kawai, lamarin da ya ci tura sakamakon yawan adadin ƴan ƙasar da ke neman fasfo ɗin. Gwamnatin Najeriya dai ta kaddamar da tsarin fasfon yanar gizo a ƙasar Birtaniya don inganta aikin da ake yi, kawo ƙarshen masu damfarar ƴan ƙasar da sunan sama musu fasfo da kuma rage wahalar da ƴan ƙasar mazauna ƙasashen waje ke fuskanta, kamar yadda Minista Rauf Alibishola ya bayyana a yayin taron kaddamarwan.
Enhanced key passport means enhanced security, enhanced integrity and elimination of shortages in passport visa administration. We are upgrading every aspect of that process, which means we are eliminating physical contact. We are not starting immediately, but we are rebuilding.
Sabon tsarin fasfon yanar gizo da aka kaddamar yana da inganci da kariya, musamman inda ake amfani da lambar shaidar zama ɗan ƙasa, wato NIN, wajen aikin samar da fasfo ɗin, da zummar hana masu sace fasfo su amfani da shi, kamar yadda muƙaddashin hukumar shige da ficen Najeriya Isa Jeri ya bayyana.
The enhanced one has more security features, that's why we are graduating from the non-enhanced to enhanced. More security features in view of security challenges we are having. We want to take biometric features of Nigerians in and out of the country. These are some of the advantages we have for the enhanced passport.
Mataimakin jakadan Najeriya a ƙasar Birtaniya Ambassador Sani Suleiman ya yi ƙarin bayani akan sabon fasfon yanar gizo.
Na farko ina son tabbatar miki da cewa wannan abin da aka gabatar da shi shine na farko a duk duniya bayan gabatarwa da aka yi a can Najeriya. A rana ɗaya muna samun mutane fiye da 2,000 da suke zuwa suke neman a musu fasfon. To wannan tsarin da aka kawo yana da mahimmanci sosai. A nan za a dinga yi akwai na shekaru 10 wanda idan aka yi tabukan da ke ciki zuwa da wajen 64 ne. To kamar yadda aka samu wanda ya shiga shekaru 10 to zai iya ɗauke ababen da ake fuskanta ta wajen wahalolin da ake fuskanta da cikin gunsu da ake yi sosai. Duna ma da ƴan basu kaman talimi da goma, amma a nan aka gafatar da farko da aka rantsa, amma da hankali sauran wuraren za su samu.
Ahmad Muhammad ɗan Najeriya mazaunin ƙasar Birtaniya ne.
A gaskiya a lokacin baya yin passport a nan London tana da matuƙar wahala, balantana a ce idan kana zaune a wani gari mai nisa sai ka tashi da sassafe ka zo wurin yin passport sannan kuma ka sake komawa mazauninka. Amma alhamdulillah tunda an kaddamar da passport ɗin da wanda kana gida akan computer za ka iya kai a zaune a wuri ɗaya, wannan ci gaba ne mai kyau.
Gwamnatin Najeriya dai ta jaddada ƙudurinta na inganta tsarin neman fasfo ga ƴan Najeriya yayin da ta kaddamar da sabon fasfo na internet a ƙasar Birtaniya, tare da cewa za a kafa tsarin a ofisoshin jakarancin Najeriya a ƙasashe sama da 100 nan gaba. Lima Abdulrauf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.